Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, mun ji bayani kan yadda cututtuka suke bijirewa magunguna, musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria, virus, fungi da kuma parasites ke haddasawa. Kuma mun ji yadda wannan matsala ke da illoli da kuma irin ƙalubalen da likitoci ke fuskanta wajen yi wa mutane magani sanadiyar wannan matsala ta AMR. Sai dai kuma ba a nan gizo ke saka ba, domin kuwa wannan matsala ta shafi dabbobi da kuma muhallinmu. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tuntubi shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto Dr. Lawali Bello Yahaya don jin shin menene ma alakar antimicrobial resistance da dabbobi da kuma mutane. Likita gare ka.
Antimicrobials ana amfani da su a mutane kuma ana amfani da su a dabbobi. A dabbobi amfani da su waɗannan magungunan da makiyaya ke yi daga kilan ganin ciwo wanda ba ku tabbatar da me ya kawo shi ba, a je a fara amfani da magunguna daban-daban wanda likita ba shi ya ba da shawara a yi amfani da su ba, yakan kawo wannan antimicrobial resistance ko kuma bijirewa na ƙwayoyin halittu da ake ba da magani saboda ganin cewa sun samu waraka. Wannan hali da ainihin makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi ke yi yana sa duniya gaba ɗaya cikin haɗari na wannan antimicrobial resistance da kuma mace-mace da ake samu na an yi amfani da su waɗannan magunguna ba su yi amfani ba. Na ɗaya daga cikinsu shi ne amfani da maganin a dabbobi saboda kilan su samar da wani girma ko kuma ƙwarin jiki na dabbobi wanda a kimiyyance ba a yadda da a yi amfani da su ba, saboda ba za a yi amfani da su ba ta hanyar da za su kashe ƙwayoyin halittu da ke cikin jikin dabba, sai dai a yi amfani da su ta hanyar rage waɗannan ƙwayoyin halittun, wanda su ƙwayoyin halittun maganin an sa shi yadda ba zai kashe ƙwayar cuta ba. So in bai kashe ƙwayar cuta ba, ya samu ta samu wani garkuwa na cewa ta san wannan maganin ba zai yi mata illa ba lokacin da rashin lafiya ta zo. So kake ga amfani da shi cikin abincin kaji ko abincin dabbobi ko abincin kifi, so wannan yana iya kawo wannan resistance in ya zanna cewa waɗannan ƙwayar halittu ba za su mutu ba lokacin da aka yi amfani da magani lokacin da ciwo ya shiga. Na biyu, kamar yadda kika sani yanzu mutane ana kiwo da yawa wanda suna jin tsoron a ce wata cuta ta shiga cikin ainihin gonakinsu ko cikin gargiyarsu ko cikin inda suke kiwo, tunanin cewa idan cutar ta shigo tana iya yi musu lahani. So shi yasa suke amfani da wannan magungunan daga farko da aka fara kiwo har lokacin da za a rabu da dabba, wanda wannan bai dace ba kuma yana iya sa su ƙwayar halittu su ma su bijire ma magani saboda gani ne yau da gobe ana ta amfani da shi. Kuma na uku, ke ga lokacin da ya zanda cewa a muhallin da muke ciki ya zanda cewa akwai su waɗannan ƙwayar halittun, so zai zama da cewa ko dai ruwan shanmu ko kuma wasu wurare da ake ɗebo kayan abinci ya zanda cewa mutane su ci su ainihin samu wannan antimicrobial resistance din. Misali da nake iya baki shi ne, ke ga yanzu yadda manoma ke amfani da kashin kaji a matsayin taki da kuma kashin dabbobi a matsayin taki. A lokacin da aka yi ruwa, ya zan ruwa suka wanke wannan taki din ko kuma suka ɗibi wani ɓangare nashi suka kai shi a cikin ruwan da mu kilan muke zuwa gulbi ko kuma teku ko kuma inda dai mutane ke ɗebo ruwa na sha da kuma su dabbobi, wanda in suka je wurin ke ga za a samu cewa an ɗebo wannan ruwan an yi amfani da su, kuma akwai wannan ƙwayar halittun waɗanda suke da wannan antimicrobial resistance in. So ke ga su ma mutane in sun sha ruwan za su yi developing wannan abin da muke kira antimicrobial resistance. Wani lokaci akan iya ɗebo ruwan a wanke kayan abinci kamar su alayyahu, lettuce da sauransu waɗanda mutane ke iya ci ba tare da an dafa ba, wanda su ma suna iya dokar waɗannan kwayar halittun da suke da wannan bijirewa ga magani din. Sannan bayan wannan mahiya kuma zaki ga cewa a dabi'ar mu ta misali in ana kiwon kifi shi ma ke san yana rashin lafiya irin tashi. Zaki ga cewa mutane kullun da safe za a je a dibi garin magani a zuba cikin ainihi inda ake kiwon kifin tunda ruwa ne sai a zuba maganin cikin ruwan. So zaman kifin ko da yaushe cikin ruwan kwayoyin halittun da ke kawo cututtuka sukan ga maganin ko da yaushe in ma a jikin kifin ne ma a cikin ruwan sai ya san da cewa duk waɗannan kwayoyin halittun da kenan sun riga sun saba da maganin. Lokacin da ciwo zai zo a bada wani magani ba zai yi tasiri ba ko kuma lokacin da aka yanka kifin ko kuma aka debo kifin za a yi amfani da shi shi ma yana dauke da wannan kwayar halitta na bacteria ko wata kwayar halitta mai kawo cuta wadda ta bijire ma wannan magani din. Haka kuma akwai kilan yadda muke ainihin watsar da shara wanda wani lokaci akan samu cewa inda dabbobin suka zo suka yi kashi ko suka yi fitsari ko wani abu ya san da cewa an kwaso waɗannan kayan ko kuma waɗannan sharan a zubar da shi ko ina wanda iska na iya ɗauko waɗannan kwayar halittun mutum ya shaƙa ya san da cewa shi ma ya samu wannan antimicrobial resistance ɗin ko kuma waɗannan kwayoyin halittun masu antimicrobial resistance. Sannan ke ga mutane waɗanda ke aiki a inda ake yanka wato mahota ko kuma kwata zaki ga cewa su ma ko da yaushe suna mu'amala da su waɗannan dabbobi waɗanda zai yi amfani da su waɗannan magunguna da ake ce ma antibiotics waɗanda an yi amfani da su a dabbobin kuma ba faɗi suke yi ba kuma ba akwai abin da muke ce ma withdrawal period wanda lokaci ne daga lokacin da ainihi aka bada magani zuwa lokacin da ake iya amfani da nama ko madara ta dabba wanda zaki ga cewa mutane ba a cika kulawa da waɗannan abubuwan ba. So su waɗannan masu aiki a kwata ko masu aiki a mahota zaki ga cewa ko abbatuwa zaki ga cewa ko da yaushe yadda suke ainihin mu'amala da nama ko ba isassar tsafta na ganin cewa ko da mutum ya amfani da shi kilan wurin za a wanke ko shi zai wanke jikin shi sai ya zanna cewa yana ma iya ɗaukar waɗannan kwayar halittun ya kai ma iyalin shi ko mutanen da yake mu'amala da su. Sannan bayan wannan akwai matsala da muke samu ta halbuwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane wanda mahi yawa duk cutar da ta tashi daga dabba zuwa mutum in har ta bijire ma magani a dabba to za ta iya bijire ma magani a jikin bil'adama. Wannan ya kawo ni a gaba na cewa akwai cututtuka fiye da kashi 70% waɗanda ke samun mutane daga dabbobi. Haka kuma ana iya samu a ce kilan cikin kayan da muke amfani da su kilan yogurt ko kwai ko kuma madara ko kuma masu shan madara ba tare da an dafa ba ko kuma masu shan misali fitsarin dabba na kamar raƙumi da ake kokarin mutane ke ta kokarin shan ainihin fitsarin shi ko madarar shi ko kuma a dibi wani sashin jiki na shi danye a yi amfani da shi ba tare da an dafa ba. Sauran maganin da yake jikin dabbar idan mutum ya ci tunda ko da an dafa ma wani lokaci zaki ga cewa kwayoyin magani ko kuma chemicals da aka amfani da su wajen hada magani ba dole bane zafi ya kashe su. Saboda haka in mutum ya ci akwai traces na waɗannan antibiotics din ko kuma antimicrobials din sai ya zanna cewa ya yi developing resistance. Su matan su kwayoyin halittu sukan jefa wata halitta ta jikinsu ga wasu kwayoyin halittu na cikin jikin bil'adama wanda in sun yi haka nan su ma su akan samu abin da muke kira mutation wato canzawa na kwayoyin halittar da ke kawo ciwo wanda wannan kimiyya ce. Amma ana samun wannan kwayar halitta wadda ta bijire ma magani ta sama kwayar halitta wadda bata bijire ma magani ba wani sashen jiki ko sashen halittar ta sai zanna cewa a samu wannan antimicrobial resistance wanda duk yadda kai dai ka je ka dawo zaka ga cewa waɗannan abubuwan in sun taso daga dabbobi inda za su kare a mutane akwai kuma waɗanda da mutanen da dabbobin duka za su yi contributing ko kuma za su yi hadaka wajen ganin cewa an samu wannan antimicrobial resistance din. Amma inda ya fi girma shi ne yakan tashi daga ainihin dabbobi zuwa ga mutane mafi yawa kuma su ne abinci da ake amfani da su wanda babu bangare na duniya da ba amfani da waɗannan dabbobin a matsayin abinci alaƙat ko da yaushe ba ka iya raba mutum da dabba da kuma muhalli da suke mu'amala da junansu wanda shi ya kawo magwaba dole duniya ta dunkule wuri daya a ganin cewa an samu lafiya bai daya ga kowa ko wani abu mai rayuwa
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
a sai da ke ka ji duniya Allah ka wani sani ba ala rawa ku ji